Rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense a Najeriya ta ce abin takaici ne irin tashi-tashin hankulan da ke faruwa a jihar Taraba musamman tsakanin makiya da manoma, lamarin ma da kan jawo asarar rayuka da kuma dukiya, kuma don tabbatar da kare rayuka da kuma dukiyar yasa rundunar tsaron raba manyan babura ga jami'anta da aka tura tsaunin Mambila domin kai dauke cikin gaggawa a waɗannan yankuna da ake ma samun tashi-tashin hankula a tsaunin na Mambila. Tun farko da yake mika waɗannan manyan babura, kwamandan rundunar a jihar Taraba Kamilu Isa Ado, wanda ko shine ma ya wakilci babban kwamanda a Najeriya Abdullahi Gana Muhammad, ya gargadi jami'an na Civil Defense su yi aiki tsakanin su da Allah domin tabbatar da samun zaman lafiya a yankin na Mambila da ke fama da tashi-tashin hankula.
Wannan ziyara wakilci ne na Commander General ɗina, zo in jajantawa al'ummar wannan karamar hukuma mai albarka, kuma in isar da gaisuwar sa ga waɗanda suka rasa rayukansu ko kuma ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu. Sannan kuma akwai kayayyaki da ya bamu na aiki, har ma da mashina babura kenan na hawa, saboda shiga lunguna guda 20 wajen mika su ga hannun shi shugaban karamar hukuma a karkashin shi divisional officer na kenan.
Shi ma da yake bai na jin dadin su, mukaddashin shugaban karamar hukumar Sadauna Rabarangado Sol ya koma ya bane da kokarin da yace jami'an tsaro na yi a yanzu domin maido da zaman lafiya a yankin. Kana kuma ya buƙaci sauran hukumomin tsaro da su koyi da rundunar ta Civil Defense wajen baiwa jami'an su kayayyakin aiki domin kulla ta biya kudin sabulu.
Ba mu so damuwa, kuma muna fata abinda mun samu zaman lafiya da mun samu yanzu nan ya kasance haka. Ko dai baburan sun zo, amma muna addu'a Allah a hana mana irin wannan masifa da ya so kuma na. Ina so in yi ma shi Commandant General godiya.
Wannan mako na zuwa ne, yana babban kwamandan rundunar tsaron ta Civil Defense a Najeriya Abdullahi Gana Muhammad ke rangadin wasu jihohin Arewa maso gabas game da batun fadar makiya da manoma da kuma batun tabbatar da tsaro a makarantu domin kare rayukan ɗalibai daga hare-haren ƴan miniga masu tada kai baya. To ko wasu matakai ake ɗauka a yanzu? Ga ma dai kwamandan ta Civil Defense.
Mun zagaya kuma mun sa staffinmu, ma'aikatanmu su fara tsaro nan makarantu, mun tattauna da su meye matsalolinsu, kuma inda muka gan cewa gwamnati ya kamata ta su ƙara himma a yi wasu gyara domin a ƙara ba da tsaro.
To wannan fa na zuwa da lokacin da ita kanta akwai matsalan na makiya da tashi hankali da manoma da sansu, kuma hukumar ku ta ɗaya daga cikin waɗanda har tashi na musamman ake shi Agro Rangers da sansu, me kuke yi a wannan fanni?
Mun buɗe wani unit da ake kira Agro Rangers, muna da staff yanzu sun kai 500 a ƙasa wanda ke musamman aikin su kenan, za su ba da tsaro ga wannan katoranci.
Babban kwamandan rundunar tsaro ta Civil Defense kenan a Najeriya Abdullahi Gana Muhammad, Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.